amma salatin annabi ba wai tashi zai iya je sama ba salatin, kana yin salati ma annabi kai kuma Allah zai yi maka salati, wato Allah ne yake jin dadi in an yi salatin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai zaman to siga na salati shine Allahumma salli ala Muhammad, wannan shine sigan salati. Duk abin da zai biyo baya yabo ne wa manzon Allah da jinjina da girmamawa. To daga nan idan zaka yi ma manzon Allah salati, kowane irin salati ne, kaliman farko ana jiran aji mai zaka ce, idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, to kayi salatin. Abin da zai biyo baya zai zama yabo ne. Shi yasa salatin annabi baya da kaidi a ce sai salatin da manzon Allah yayi shi kadai ne salati, wa koko sai salatin ibrahimiya shi kadai ne salati, ba haka ne ba. Duk salatin da aka fara shi da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad a farkon sa, sunan sa salati, kowane iri ne. Ko ni ne yanzu na kirkiro wani yabo ga annabi, sai a farko na sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, a bayan yaban, a bayan wannan kaliman ko wannan jumlan, na jera wasu yabo ga manzon Allah, sunanta salati, sunanta salati. Farkon dai ka fara da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, to babu dalili a ce salatin da annabi wai a ce salatin kaza annabi bai yi ba salatin, wannan kuskure ne, rashin sani ne. Salatai nawa wanda za a buɗe littafi da shi annabi bai taɓa wannan salatin ba, amma an yi ma annabi yabo a cikin salatin. Dangane da wanda suke fifita salatul fatihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih, sai ce tafi kowace salati, wannan ba magana bane qadiyatu subuti wad dilala ko wad dalala, ba magana bane qati, magana ne a irin mashrabin su da fahimtan su, ko in ce a irin mashrabin mutun da nima ina cikin su, mashrabin mu da fahimtan mu, wannan salati darajanta ya kai yafi kowace salati. Wani sai iya yiwa ya ce to me yasa ga salatin da annabi ya karantar da kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa karshe, wani kuma sai ya zo ya yi wani salati ya kara wani yabo wanda annabi bai yi irin wannan kalmomin ba, sannan ya ce nasa tafi wanda annabi ya karantar. To na farko wannan shubha, shi salatul ibrahimiya da annabi ya yi bai ce tafi kowace salati ba, bai faɗa ba, babu aya ko hadisi qadiyatu subuti ko zani subuti wanda yace wai salatin ibrahimiya tafi kowace salati, babu. Annabi dai ya karantar da su kaifiya, amma salo salo gurgudan yanda mutun yayi hobbasa wajen girmama annabi, da Allah yace litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Za mu samu wannan fahimtan a wajen shawafi'a dan su nuna mana cewa annabi da ya karantar da salatul ibrahimiya ba yana nufin tafi kowace salati bane. Misali al-Allama Albani ya kawo cikin sifatu salatin nabi babun da yake bayani akan salatin annabi, sai aka mishi tambaya akan salatin da tafi kowace salati wanne ne, sai ya kawo maganganun shawafi'a wato mazhaban Shafi'iyya ra'ayinsu. Mazhaban Shafi'iyya a fatawansu da ra'ayinsu, idan mutum yace zan yi ma annabi salati na rantse kaman yayi bakace, yace na rantse da Allah sai nayi ma annabi salati da babu wani salatin da yafi wannan salatin daraja, a wajen Shafi'iyya suka ce to salatin da zai yi domin ya karya bakacensa ya cika bakacensa shine yayi salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrihi alghafilun. Allah kai ma annabi salati duk lokacin da masu ambatansa suka ambace shi, Allah kai ma annabi salati duk lokacin da masu rafkana ga barin sa suka rafkana ga barin sa, suka ce wannan salati shi yafi kowani salati a wajen shawafi'a mazhaban Shafi'iyya. Dalilin su shine wannan salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama zakarahu zakir, annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba, salati ne wanda al-Imam Shafi'i ya buɗe littafin sa.